18 y 2 son 16. Luna llena de papel. Universo de dilemas. ¿Qué será de ti? Un cometa sin rumbo. Sombras en la oscuridad. Afiladas olas que vienen y van. Del mar, dime cuándo.
I was at the beach, and there was a kind of a mystical feeling about it. Then I found a girl, which was not a girl, but it was a girl, and a dinosaur. Baby girl, dinosaur. She's my baby dinosaur. The dunes, baby girl, dinosaur. Da 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 da
Taking me